أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun tarihin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga wannan littafi Ar-Rahiqul Maktum wannan shine zamanmu na 33 a cikin wannan karatu yau muna biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wata zuri ne da 12 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya a karatunmu wanda ya gabata wato zama na 32 mun ji bayanin yakin Banu Quraiza da abubuwan da suka faru har ya zuwa ƙarshen dai sanda suka sauko suka fito daga gidajensu wato daga wannan katarguna suka fito suka sauka bisa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokan kawancansu daga cikin wato Banul Aus kabilar Aus suka nema musu alfarma a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai musu alfarma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kun yadda in bada hukuncin su a karkashin ɗaya daga cikin ku suka ce eh sun yadda sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ga Sa'ad dan Mu'az a nemo shi duk hukuncin da ya faɗa akan wayannan Yahudawan to shi za a yi in ya ce a bar su da rai hakan za a yi in ya ce a kashe su hakan za a yi shi kuma Sa'ad dan Mu'az saboda sanin laifin da wayannan Yahudawa suka aikata na yaudara da ha'inci da warware alƙawari da wato cutarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi tun ma kafin a samu nasarar wato kaskanta su sai na Sa'ad dan Mu'az ya riga ya yi addu'a ya ce Allah ya nuna mishi lokacin da yaƙi zai shiga tsakaninsu da Banu Quraiza domin ya huta haushinsa to shikenan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sa hukunci a hannunsa sai na Sa'ad dan Mu'az sai ya ce gaba ɗayansu a kashe su to da haka dai abu ya tabbata wato aka tumɓuke waɗannan manya-manyan macizai na kafirci da munafurci waɗanda suke tsakanin musulmai aka tumɓuke su daga garin Madina waɗanda da kafin haka sun kasance sun warware alƙawari mai ƙarfi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla tsakanin shi da su sun taimaki jama'un nan na kafirai da suka yi gangan ko suka yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan Yahudawa sun taimake su da makamai sun taimake su da abinci da sauran abubuwa sannan sun taimake su da shawarwari na yadda za su yi cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai domin yadda aka shirya yakin shine kawai an zo garin Madina babu wanda za a bari da rai in dai musulmi ne babu wanda za a bari da rai ko yaro ko karami ko yaro ko babba ko namiji ko mace to sai Allah bai cika musu burinsu ba gashi dai abun ya koma kansu kuma sun kasance hakika wannan aikin da suka yi na warware alƙawari da kuma taimakon kafirai mushrikai akan musulmai ya zamto wato sun zamto manya-manyan abokan gaba sannan kuma manya-manyan fursunonin yaƙi waɗanda sun riga sun cancanci a kashe su gaba ɗayansu to wannan shine abin da ya faru to tare da su da aka kashe su an kashe babban shedanin na Banu Nadir shine shugabansu ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin yakin ahzab daga bangaren yahuda shine Huyayyu dan Ahqab la'anatullahi alayhi mahaifin ummul mu'minin Safiya bintu Huyayyu radiyallahu anha ya kasance ya shiga cikin garin Banu Quraiza kamar yadda ya alƙawari a baya mun fadi alƙawarin da suke tsakanin shi da Ka'abu dan Asadu lokacin da yazo yana ziga shi domin ya warware alƙawarin tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan har kafirai ba su ci nasara sun kashe musulmai a wannan yakin ba to shikenan shi koyayyu dan Ahdabu zai dawo ya shiga garin su Banu Quraiza zai zauna tare da su duk abin da zai same su ta sanadiyar ha'incin da suka yi da warware alƙawari to shi ma duk abin da zai same su ya same su tare har da shi yayin da aka fito da shi daga cikin wannan katangar tasu a lokacin nan yana sanye da wata farmara haka wata riga sai ya bi ta gaba ɗaya tsatsaga ta ko ina ya bi ya tsatsaga ta saboda wai kada bayan an kashe shi wani musulmi ya mori wannan rigar a lokacin nan an tattaro hannayensa an ɗora a wuyansa an ɗaɗɗauri shi a haka sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kasur gomin bai bude sai ya ce wai ina rantsuwa da Allah wallahi ban zargi kaina ba bana nadamar yayyar da na nuna maka yake cewa bari dai na riga na san cewa duk wanda ya gasa da Allah to sai Allah ya rinjaye shi don haka sannan sai ya juya wajen mutane ya ce ya ku mutane ba wani abu fa wannan abin da ya same mu yake gaya wa sauran Yahudawan irin shi wannan fa ba wani abu bane kitabun wa qadrun wa murhimatun wai wannan abu ne rubuce a littafi kuma kaddara ce sannan kuma gwagwarmaya ce wacce Allah madaukakin sarki ya riga ya wajabta wa Banu Isra'ila cewa wannan din siya same su daga nan shine sai ya zauna aka sare markai la'anatullahi alayhi wayannan Yahudawa gaba ɗayan su waɗanda aka kashe maza ne ba a kashe mace ba ko kwaya ɗaya sai wata mace kwaya ɗaya wacce ita dalilin da yasa aka kashe ta wato katanga ta hu ta ɗauko wani ƙaton dutse ta jefo wani sahabi ana kiran shi Sayyidina Khallad bin Suwaid wannan dutsen sai ya zama dalilin shahadantar da shi ta shahadantar da shi ta wannan dalilin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma aka kashe ta sai aka kashe ta tare da mazajen ita kadai ce mace wacce aka kashe amma mazaje kam duk wanda ya kai ya fidda gemu daga cikin Yahudawan nan gaba ɗaya an kashe su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni aka dudduba duk wanda ya kai ya fidda gemu ko ya fidda gemu aka riga fito da su ana yanke su tare da manya amma waɗanda duk ba su kai fitar gemu ba duk an kyale su daga cikin waɗannan an samu wani da ake kiran shi Adiyatul Qurazi wannan Adiyatul Qurazi an bar shi da ransa daga ƙarshe ma sai ya musulunta kuma yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ainihin shi bai Yahudi ne sannan sai na Sabit bin Qais bin Shammas radiyallahu anhu akwai wani da ake kiran shi Az-Zubair bin Baba shi sai na Sabit bin Qais yana da wata alfarma da shi wacce Az-Zubair din bai Yahuda ya taba yi mishi tun lokacin nan suna yaki tsakanin su Aus da Khazraj to wannan bai Yahuda ya taba mishi wata alfarma dan haka a wannan ranar da shi Sayyidina Sabit bin Qais ya nemi alfarmar cewa a kyale wannan bai Yahuda shi kara kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to shikenan na baka shi ba za a kashe shi ba sannan sai ya ce to mutum ya taba rayuwa ne ba tare da iyalansa ba sai Sayyidina Sabit bin Qais ne sake komawa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarmar dai wannan bai Yahuda a kyale shi ya rike iyalansa a kyale mar iyalansa aka ce to an kyale shi an bar mar iyalansa sai ya sake cewa to shin mutum yana iya rayuwa ga iyalai amma ba dukiya da aka sai Sayyidina Sabit bin Qais bin Shammas ya sake komawa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara nema mar alfarma dai a mayar masa da dukiyar shi da haka aka mayar mishi da dukiyar shi wacce da an haɗa ta cikin ganima wannan bai Yahudi ana nan bayan Sayyidina Sabit ya nema mishi wannan alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi da dukiyar shi da iyalinsa sai Sabit din yake gaya mishi to ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka daga baya sai shi wannan bai Yahudan ya ce wa Sabit bin Qais ya ce ina roƙonka dan alfarmar da nake da shi a gunka ya Sabitu ka raskar da ni da masoyana da aka riga aka kashe shikenan shi ko Sabitu ya daga takobi ya sare markai ya raskar da shi hakanan Sayyidina Sabitu ya nemi a bar wani daga cikin ƴaƴan Az-Zubair bin Baqa dinnan akwai wani da ake kiran shi Abdulrahman bin Zubair sayyidina Sabit ne ya nema mishi alfarma a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bar shi da ransa da aka bar shi da ransa daga bayan shi ma sai musulunta dan haka shi ma yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da suhuba akwai wata mata daga cikin sahabbai mata da ake kiranta Ummul Munzir Salma bint Qais An-Najariya radiyallahu ta'ala anha ta nemi a bar mata wani bai yahudi da ake kiran shi Rifa'at bin Samu'al Al-Qurazi ta nema mishi cetuwa gun Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata cetonsa dan haka daga baya shi ma sai musulunta ya samu suhuba daga cikin su dai a wannan daren da cikin Yahudawa an samu wasu ƴan kadan waɗanda suka musulunta tun kafin ma su fito daga cikin katangar tasu dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan a kiyaye jininsu kada a zubar da jininsu kuma a bar musu dukiyoyinsu a bar musu ƴaƴansu a wannan daren dai akwai wani da ake kiran shi Amru daga cikin Yahudawan ya kasance shi wani mutum ne wanda baya tare da Banu Qurayza cikin ha'incin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan daren ya fito akwai wani daga cikin sahabbai radhiyallahu alaihim ana kiran shi Muhammad bin Salama ya gan shi shi wannan Muhammad bin Salama yana daga cikin masu dogarawan Annabi sallallahu alaihi wasallam an je wajen yaki su suke kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallam su tsaya to ya ga wancan bai Yahudan san da ya fito ya gangaro daga cikin garin nasu na Yahudawa amma sai ya kyale shi bai ce mishi komai ba to har yau shi wannan bai Yahudan Amru din nan ba a san ina yayi ba ba wanda ya san ina ya tafi kuma ba ga gawo shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yaki ya raba dukiyar ganima da aka samu daga waɗannan Banu Qurayza din bayan ya fitar da kumsi yadda aka raba ganimar kuma shine duk mutumin da yake kan doki sai aka bashi kaso uku kaso biyu na dokin shi kaso ɗaya kuma nashi wanda kuma da kafa yaje sai aka bashi kaso ɗaya na kowanne mayaki shi kuma doki ana bashi kaso biyu saboda doki yana kokari bayan ya dauki mayaki doki yana harbi yana duka da kafafun shi yana taki abokin gaba wannan lokacin kafin kai mayakin ka kaiwa abokin gaba sara da takobi dokin ka ya mangaje shi shi yasa doki yana da matukar gwaninta doki yana da gwaninta sosai a filin yaki shi yasa ake bashi kaso biyu kai kuma na kan dokin a baka kaso daya daga cikin sabaya wato mataye da ƴaƴan Yahudawa nan da aka kakkama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da su can wajen Najdu aka je aka sayar da su karkashin jagorancin sayyidina Sa'ad bin Zaid al-Ansari radiyallahu anhu aka je aka sayar da su a can a wata kasuwa a matsayin bayi sannan aka sayo dawakai da kayan yaki wanda mu'mini za su yi amfani da shi wajen jihadi a cikin matayensu sahabai radhiyallahu alaihim duka sun sami kuyangi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba wa kansa sayyida Raihanatu bintu Amr bin Khunaqa tana daga cikin Yahudawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe ta ta kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta zama sadakar Annabi amma dai bata taba haihuwa da shi ba ita ma wasu daga cikin malaman tarihi sun ce ta rayu har lokacin har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da Ibn Ishaq ya faɗa kamar yadda Ibn Hisham ya hakaito daga gare shi a cikin Kitabu Sira juz'i na biyu shafi na 245 amma Imam Al-Kalbi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yantar da ita wannan Raihana din nan da ya yantar da ita sai kuma ya aure ta a cikin shekara ta 6 bayan hijira kuma ta tara su a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dawowarsa daga hajjin bankwana kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ya binne ta a makabartar Baqi'ul Gharqad wannan duka yana nan a cikin Talqimu Fuhumi Ahlil Asr shafi na 12 to yayin da lamarin waɗannan Yahudawa Banu Qurayza ya riga ya tabbata shikenan sai Allah ya amshi addu'ar sayyidina Sa'ad bin Mu'az wato bayan an gama da lamarin Yahuda an karar da su Sa'ad bin Mu'az ma ya ce ya Allah wannan rauni nawa Allah ka kame shi har sai ka faranta min raina akan makiyan Allah makiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam Banu Qurayza to bayan abinda ya roƙa din ya tabbata Allah ya kunyata su shikenan kuma sai Allah ya amshi addu'ar sa shi wannan nasa sai ya balle dama kamar yadda muka faɗa a baya an harbe shi ne da kibiya a yakin gwalalo da aka yi kibiya ta tsinka mishi wata jijiya lokacin da ya wuce addu'ar sai aka gaba ɗaya jinin nan take ya tsaya ya samu karfin jikin sa har ya ji har ya ji yanki wa Banu Quraiza wancan hukuncin amma bayan al'amarin su ya tabbata an karkashe su shikenan kawai sai ciwo kuma ya bude Nana Aisha radiyallahu anha an hakaito daga gare ta tana cewa ciwon nan na Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu ya bude cikin dare duk da cewa ciwon nashi ya bude yana ta zubar jini shi sai na Sa'd bi tsorata ba bi shiga wani yanayi ba waɗanda da suke kwance a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata rumfa ta Banul Jiffar suna kwakwance kawai sai suka ga jini mai yawa ya gangaro zuwa gare su sai suke cewa ya ahal khaima ya ku na cikin waccan rumfar suna nuna rumfar da shi Sa'd ibn Mu'az yake ciki mahara ya atina min qibalikum menene wannan yake tawo mana daga gare ku suna duba suka ga jini ne da suka je suka leka sai suka ga ai sai na Sa'd ibn Mu'az ne a lokacin nan ciwon shi ne yake ta wannan zubar jinin kamar an yanka saniya jini mai yawa shikenan a lokacin nan sai yayi kalmar shahada ya koma ga Allah subhanahu wataala wannan duka yana nan a cikin sahihul bukhari juz'i na 1 shafi na 536 sahihul muslim juz'i na 2 shafi na 294 haka nan jami'ut tirmizi shi kuma juz'i na 2 shafi na 225 duka sun ruwaito wannan ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisi daga sirna Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in tazza arshur rahmani li maut sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu yace hakika al-arshin ubangiji mai rahama ta girgiza saboda dalilin mutuwar sayyidina Sa'd ibn Mu'az shi ma hadisin ingantacce ne haka nan imamu tirmizi ya inganta hadisin sayyidina Anas radiyallahu anhu wanda yake cewa yayin da aka dauki gawar sayyidina Sa'd ibn Mu'az sai munafiqai suke cewa kai wannan gawa shafaifai haka babu nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace musu ai mala'iku ne suke dauke da shi sai sa ku ba za ku ji nauyin shi ba mala'iku sun riga sun dauke shi a wannan tsare Banu Quraiza da aka yi a cikin gidajen su suka kasa fitowa din nan akwai mutum daya wanda suka aka shahadantar da shi daga cikin jama'ar musulmai shine sayyidina Khallad bin Suwaid radiyallahu anhu wanda dazu muka faɗe shi wanda wata mata ta jefo mishi dutsen nan haka nan akwai Abu Sunan bin Mihsan dan uwan sayyidina Ukashif bin Mihsan shi ma a wannan lokacin nan ya rasu amma Abu Rubabatu wato Bashir bin Abdul Munzir wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga Yahudawan suka tambaye shi menene zai faru gare su idan suka sauko akan hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu ishara a wuyan sa aka cewa yanka ne zai same su to lokacin nan sai ya ji tsoro ya shiga zuciyar shi yana cewa to ai tunda ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci shi da fadar haka kuma ya fada to kamar ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah saboda haka nan take sai ya bar wajen ya koma masallaci wato ya koma garin Madina ya shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure kansa a jikin ɗaya daga cikin gofanni ko kuma ginshikan da suka tokari tsakiyar wannan masallacin ya daure kansa a wannan lokacin tsawon kwana 6 matar shi take zuwa idan lokacin sallah yayi ta zo ta kunce shi sai je sallah bayan yayi sallah sai ta dawo ta sake daure shi to yayin da aka yi nufin za a kunce shi da kanshi sai ya ce a'a shi fa ban kada wani ya kunce shi har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kanshi zai kunce shi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ga masa sai ya ce ni ko ba zan kunce shi ba sai Allah ya karɓi tuban shi shikenan yayin da tuban shi ya sauka wato Allah madaukakin sarki ya karɓi tuban shi kuma ya wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin ya faru ne daidai lokacin suhur wato daidai karshen dare kafin hudowar alfajir a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a ɗakin Sayyida Ummu Salama radiyallahu anha da wahayin ya sauka gare shi sai ya gaya mata yace ai aya kaza da aya kaza ta sauka kuma lalle hakika Allah ya karbi tuban Bashir bin Abdul Munzir dan haka sai da Ummu Salama radiyallahu anha sai ta tashi ta miƙe tsaye ta tsaya a kofar ɗakin ta sai rige cewa Bashir bin Abdul Munzir ya abalu babata abshir faqad taballahu alayka ya kai abulu baba ga albashir hakika Allah ya karbi tubanka to daga nan shikenan sai mutane suka tawo suka yo kanshi kowa yana kokarin ya zama shi ne kunci shi shi ba sai yake yace a ku kyale ni kada wani ya kunce ni sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin sallar asuba sai ya fita wajen shi ya tsaya ya kunce shi to wannan yakin da na Banu Qurayza ya faru ne a cikin shekara 5 ta bayan hijira wato shekara ta 5 bayan hijira a cikin watan Zulqa'ada kuma wannan tsare sun da aka yi a cikin garin su tsawon kwana 25 ne kamar yadda malaman tarihi suka faɗa kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da suratul ahzab a cikin alqur'ani wato mafiya yawan ayoyinta suna bayani ne akan abubuwan da suka faru a wannan yakin na ahzab da kuma abubuwan da suka faru na yakin Banu Qurayza da kuma wasu abubuwa na daga raddi ga Yahudawa da kuma raddi ga munafikan Madina sannan kuma da bayanin girma da matsayi na matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin girman matsayin shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to bayan wannan sai kuma wani babban makiyin Allah da ake kiran shi Abu Rafin Sallam bin Abdul Huqaiq wani babban makiyin Allah ne ɗaya daga cikin shugabannin Yahudawa waɗanda har zuwa wannan lokacin yana nan da ranshi ya kasance yana daga cikin waɗanda suka je suka tattaro mushrikan nan tun daga kan Quraishawa har zuwa Gadafan da sauran su Banu Lahayan da su Banu Sulaim to yana daga cikin waɗanda suka bibbi su suka tattaro su akan a zo a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake yana da dukiya yana daga cikin waɗanda suka taimakawa mushrikan nan da abinci da dukiya da sauransu kuma ya kasance yana ɗaukar nauyi wajen cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sun gama da Yahudawan Banu Qurayza sai kabilar Khazraj daga cikin sahabbai wato kabilar Khazraj daga cikin sahabban Madina suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullahi kai mana izini mu je mu kashe ma makiyinka Sallamu Abul Huqaiq kafin shi dama akwai wani bai Yahudan Qasir Gumi wanda shi ma sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe shi shine Ka'abu dan Ashraf shi Ka'abu dan Ashraf bangaren Ausu ne suka kashe shi shi yasa wannan karan su kuma Khazraj suke neman a yi musu izini su je su ma su kashe wannan wanda shi ma sharrinsa ya kai kusan na Ka'abu dan Ashraf din annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu izini cewa su je su kashe shi amma yau gargaɗin su cewa idan kun je kashe shi babu ruwanku da matan shi kar ku kashe mace kada ku kashe ƴaƴansa babu ruwanku da su sai wasu jama'a daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan bangaren Khazraj din mutum biyar suka fito gaba ɗayan su daga bangaren Banu Salamata ne daga cikin Khazraj shugaban su a wannan lokacin shine Sayyidina Abdullahi bin Atiq radiyallahu anhu to wayannan mutanen sun fita ne sai suka nufi wajen garin Khaybara wanda a wannan lokacin shi wannan Abul Huqaiq gidan shi yana nan a wajejen wato Abu Rafin yayin da suka kusanci wannan gidan nashi a lokacin na rana ta faɗi mutane sun fara dawowa gida sai shi Abdullahi bin Atiq ya ce wa abokan tafiyar shi ku zauna a nan ku jira ni domin haƙiƙa ni zan tafi zan san yadda zan yi in shiga garin da yake gidan nashi da sauran garuruwan da ke tare da shi gaba ɗaya su ma kewaye suke da babbar katanga ya ce zan san yadda zan yi dai in shiga idan har na samu shiga shi kenan da haka sai ya fuskanci wajen har sai da ya kusanci ƙofar wajen da ya je dab da ƙofar a lokacin da ya rufe fuskar shi ya rufe kansa da wani tufafi haka yayi sa rawani ya daure fuskar shi ba a gane ko waye so daga sai ya tsuguna kamar mai yin fitsari haka a lokacin da mutane suna shi shiga ana kokarin rufe kofa sai shi bawwab din wato gateman mai rufe kofar sai ya kwalla mishi kira ya kai bawan Allah ka shigo in kana nufin shigowa ne domin hakika zan rufe kofa ne Abdullahi ibn Atiq yace sai na shiga dan shiga sai na buya na samu waje na labe mutane suna ta shiga sai shi wannan mai rufe kofa ya kama gate din garin gaba daya kulle da ya kulle ina kallon shi sai ya rataye ba kullam a wani waje sai na tashi bayan ya tafi na ji na cire wayannan makullan na sa su a aljihuna shikenan sai na bude kofar saboda sauran abokaina su samu damar shigowa to shi wannan Abu Rafi'in din ya kasance mutane da suna shiga wajen shi su je su yi hira to ina nan dai ina jira har sai da na fuskanci kamar mutanen da ke hira tare da shi duk sun bar wajen sannan sai na hau tunda yana kan bene ne na taka mata takala na hau zuwa gare shi to duk inda yake din wato zauruka ne da yawa in a bude wannan zauri in bude wannan zauri in shiga sai in rufe in na bude wannan zauri na shiga sai in rufe saboda me saboda koda ban samu nasarar kashe shi nan take ba idan yayi ihu kafin masu kawo mishi dauki su kawo mar dauki na riga na ƙara su kashe shi yace sai gani na kai zuwa gare shi sai na same shi a cikin wani daki mai duhu a tsakiyar iyalinsa amma da yake a cikin duhu ne ban gane a ina yake ba a cikin daki dan haka sai na yi kira na ce Abu Rafi'in ne sai ya ce wane ne wannan wake kira na kawai shikenan dama da wuka a hannuna da kuma da takobi sai na kai sara ta wajen inda na jiyo murye shi to na dake shi da takobin to ashe ban same shi ba sosai kawai sai na ji yayi kururuwa yayi ihu daga sai na fito daga inda yake sai na samu waje inda ba nisa sosai sai na labe sai na sai sake shigowa gare shi dai bai san ni bane sai na ce mishi menene wannan ihun da na ji ya kai Abu Rafi'in sai ya ce min kai tanka wallahi wani mutum ne ya shigo yanzu nan ya sare ni da takobi yace ina jin haka sai na sake daga takobin nan na taba masa har sai na tabbatar dai na kusan kashe shi takobin da na taba mishi wato na riga na kai shi makasa amma dai bai mutu ba yace sannan da na ga ya fadi jini na ta zuba daga jikin shi ya fara kakkarwa ya kusan mutuwa yace sai na dauki takobi na sa akan kirjinsa na danna sai da tabbatar takobin ya huda shi ya fita ta can bayansa na tabbatar kashin bayan shi ya kare na tabbatar dai ya riga na kashe shi to shikenan daga nan sai na fito ina bude kofa in bude wannan kofar in wuce har sai da zo kofa ta kusa da karshe to daidai wajen akwai matattakala sai na sanya kafata ina zaton kamar ina tsammanin na je can ƙasa ne to ashe akwai matattakala ban je can ƙasan ba ina kaiwa kafata shikenan kawai gashi dare ne dama mai hasken farin wata yace sai na ji na faɗi a lokacin da sai kafata ta karye yace sai na cire rawani na daure kafatawa sannan na tafi na samu waje na rabi a daidai wata kofa a bayan wata kofa ina rabi nace ni dai bazan fita ba bazan koma gida ba a wannan daren har sai na tabbatar sai na ji sanarwar mutuwar shi yace can da asuba da can da zakara yayi cara da asuba sai na ji wani mutum yana kururuwa a can saman bene yana kururuwa yana gaya wa mutane ana sanar da ku Abu Rafi'in babban attajirin nan na kasar Larabawa gaba ɗaya na yankin Hijaz ya mutu a daren nan an kashe shi to da naji haka sai na yi murna haka sai na fita zuwa ga waɗanda suke tare da ni abokaina na ce musu al'amari ya tabbata na kashe shi Allah ya kashe Abu Rafi'in a wannan daren shikenan sai na tafi zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kafar taka da ta kare shikenan sai na kunce rawanin na janyo kafar na kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina bude kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya hannunsa mai albarka ya shafi kafar tawa nan take da kashin da naman da jijiyar komai ya koma ya hade ya warke kamar ba abin da ya faru sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce ruwayar Imam al-Bukhari kamar yadda yake a cikin sahihu nasa juz'i na 2 shafi na 577 haka nan a wajen Ibn Ishaq shi kuma akwai dan bambanci a wannan labarin domin shi a labarin Ibn Ishaq a cikin littafin tarihi nasa cewa yayi gaba ɗaya wa'annan mutum biyar ɗin ne suka shiga zuwa wajen Abu Rafi'in din kuma sun yi tarayya da juna wajen kashe shi kamar yadda waɗanda suka je kashe Ka'ab ibn Ashrafu suka yi tarayya da juna kuma shi Ibn Ishaq cewa yayi wanda ya ɗauki takobi ya sara wa Abu Rafi'in har ya kashe shi shine Abdullahi ibn Unais kuma a cikin wancan ruwaya ta Ibn Ishaq ya ce su yayin da suka kashe shi da daddare ne kuma kafar Abdullahi ibn abin utaik da ta kare daukan shi suka yi a sai da suka zo kan bakin wani rafi haka wata yar korama sannan sai suka shiga cikin koramar suka samu wajen suka buya Yahudawa kuma a wannan daren sun kukkuna fitulu sun fito suna bin hanyoyi suna neman waɗanda suka yi wannan kisan sun tsananta bincike amma dai Allah ya boye waɗannan sahabbai Yahudawa ba su gansu ba har sai da suka fidda rai ne ba za su same su ba sannan suka koma zuwa can wajen shi mataccen to a lokacin nan ne su sahabban suka fito suka ɗauki shi wannan mai raunin Abdullahi ibn Atik suka tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ma Ibn Hisham ya kawo ta a cikin kitabus sira juz'i na 2 shafi na 274 zuwa na 275 wannan sariyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ta faru ne a cikin watan Zulqa'ada ko kuma Zulhijja shekara ta 5 bayan hijira bisa sabanin abinda malamai suka faɗa ya zo a cikin rahmatul lil alamin juz'i na 2 shafi na 223 hakanan da sauran abubuwan da malaman tarihi suka rubuta a cikin littattafan su to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da bangaren mushrikai da suka ganganku akai wancan yaki na gwalalu da kuma bangaren Yahudawan Banu Qurayza shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gama da manya-manyan masu laifukan yaki irin waɗannan shugabannin Yahudawa to Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya fara juyar da fuskar shi kuma zuwa ga ladabtar da ƙabilun Larabawa da Larabawan ƙauye waɗanda wauta ta sa suka goya wa waɗancan mushrikai baya kuma su ma suke ci gaba da yin barazana ga musulmai to da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasa a gwiwa ba ya tattura wato sahabbai sariyoyi daban-daban kamar yadda yanzu insha Allah za mu ci sariya ta farko wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tura bayan gama yakin gwalalo da yakin Banu Qurayza ita ce sariyar da ta tafi karkashin jagorancin babban sadaukin nan Muhammadu dan Maslamatu radiyallahu anhu babban sadauki ne daga cikin sadaukan gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk wani yaki in dai ya je wajen yakin to sai ka ji irin fafatawar da zai yi matsayin jarumtakar shi a cikin sahabban Madina kamar matsayin jarumtakar Sayyidina Ali ne a cikin sahabban Makka al-Muhajirun Muhammadu dan Maslama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji da shi yana yawan tura shi a ayyuka masu muhimmanci domin shine wanda ya kashe wancan bai Yahudan nan na farko Ka'ab ibn Ashrafu waɗanda Muhammadu dan Maslama radiyallahu ta'ala anhu ya tafi da su wajen wannan sariya mutum 30 ne kowanne akan abin hawansa da suka tafi sun nufi wani waje ne da ake kiran shi Al-Qarqa'u wajen wani gari da ake kiran shi Bariya a can ne wajen kasar Najadu Bariya din nan tsakaninta da garin Madina tafiyar kwana 7 ne sun fita wato a ƙarshen watan al-Muharram 20 ga watan al-Muharram suka fita a cikin shekara ta 6 bayan hijira duk da mai zuwa ga wata kabila daga cikin Banu Bakr bin Kilab yayin da suka je suka kai musu hari sai waɗannan kabilu gaba ɗayan su suka gudu dan haka a lokacin da sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam suka koro dukiyoyin su raƙuman su awakin su da kuma wato tumakin su gaba ɗaya suka koro suka dawo da su garin Madina sai so garin Madina ne a lokacin da watan al-Muharram din saura kwana ɗaya ya mutu tare da su sun kama wani da ake kiran shi Sumamatu bin Asali al-Hanafi shine shugaban kabilar Banu Hanifa ya kasance a lokacin nan ya fito ne a boye domin ya zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla kuma wanda ya turo shi domin yayi wannan mummunan aiki shine Musailamatul Kazzab la'anatullahi alaihi kamar yadda ya zo a cikin Siratul Halbiya juz'i na 2 shafi na 297 sahabbai radhiyallahu alaihim suka hadu da wannan Sumamatu bin Asalin al-Hanafi suka kamo shi yayin da suka zo da shi sai suka daddaure shi a jikin ɗaya daga cikin wato ginshikan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam filas din cikin masallacin suka kama shi suka daure shi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare shi sai ya ce mishi me ke tare da kai ne ya kai Sumamatu sai ya ce alkhairi ne tare da ni ya Muhammadu idan ka kashe ni ka kashe ma abocin jini wato ƴan uwana za su dauka min fansa idan kuma kai min ni'ima wato ka sake ni to lalle ka saki ko kuma kai ni'ima ga mutum mai yawan godiya domin zan gode maka idan kuma dukiya kake so to faɗi adadin abin da kake so a baka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi sai washe gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa da kusa da shi ya sake dai tambaye shi irin maganar da suka yi jiya idan ta yi a yau Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ya kyale shi ya zo a karo na uku ya zo wucewa kusa da shi ya sake mishi dai magana nan ma sai ya sake mayar mishi da irin wancan maganar da ba daɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sahabbai ku sake shi kawai yayin da suka sake shi sai ya tafi zuwa ga wata gona haka ta dabinai kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai je wanka bayan fa an sake shi ya je wanka kawai can sai ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah mutanen suka yi mamaki sai ya ce wallahi ya rasulullahi da a duk duniya gaba daya a fuskar kasa babu wani wanda na fiki fiye da kai in ji shi yace amma wallahi a yanzu an waye gari babu wanda zuciyar ta fi so fiye da kai kuma wallahi da a fuskar kasa babu wani addini da na fiki fiye da addininka amma yanzu haka babu wani addinin da na fi so fiye da shi kuma hakika mahaya da wakanka ne suka kamo ni a lokacin nan ina nufin idan na zo na yi abin da aka umarce ni in yi zan wuce ne in je in yi umra Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ya murna da shi ya farin ciki da shi kuma ya umarce shi cewa ya je ya wuce ya je ya umra to yayin da ya isa garin Makka don yin umra sai Quraishawa suke ce mishi sabata ya Sumama ya kai Sumamatu ka shiga addini ka shiga wannan sabon addini sai ya ce a'a wallahi walakin ni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bar dai ni na mi kauya ne tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa mushrikan Quraishawa kuma wallahi daga yau ku shaida na gaya muku wannan maganar daga yau alkamar da muke kawo muku muke sayar muku kuke ci a wannan gari na Makka daga yau kabilar Banu Hanifa wanda muke zaune a can Yamama ba za mu sake kawo alkama wannan gari na Makka ba sai in Annabi Muhammadu ne ya nema muku alfarma ya yi mana izini mu sayar muku amma in ba haka ba mun daina sayar muku a lokacin nan wannan gari nasu na Yamama inda su Banu Hanifa suke zaune shine garin da kusan suke ciyar da garin Makka duk wani abinci da ake ci a garin Makka da ƴaƴan itace mafiya yawa daga can Banu Hanifa suke kawo shi daga nan bayan yayi umrar sa sai ya juya zuwa ga garinsa kuma ya tara mutanen sa a matsayin shi na shugaba ya hana su kawowa kaya Makka yace su je ko ina su tsayar amma banda Makka. A lokacin nan sai da Quraishawan Makka wanda suka shiga cikin tsananin yunwa da kuma wahala mai tsanani, don haka babu yadda za su yi sai suka rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna roƙon shi cewa suna roƙon shi suna yin magiya, wai ka dubi zumuncin da ke tsakaninmu da kai, ka rubuta ka aika wa Sumamatu cewa ya yi haƙuri ya bar mutanensa su riƙa kawo mana abinci muna saya. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karamci da kyawun hali irin nashi sai ya yarda ya musu haka. Shi ma wannan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo shi a cikin Zadul Ma'ad juz'i na biyu shafi na 119. Haka nan ya zo a cikin littafi mai suna Muktasaru Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Abdullah Najdi shafi na 292 zuwa na 293. Daga wannan sai labarin yaƙin Banu Lahayan. Banu Lahayan idan ba kumanta ba su ne waɗanda suka yaudari sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam guda goma ɗin nan suka kashe su lokaci guda a wani waje da ake kiran shi Ar-Raji'u. Mun yi labarin su ina jin a karatunmu na 28 ko na 29. A lokacin nan wato su wannan Banu Lahayan babban abin gadararsu shi ne garinsu ya kasance a cikin Hijaz ne kuma suna cikin iyakokin garin Makka, don haka akwai abubuwa, akwai yanayi na yanayin wannan sahara da sauransu wanda ya shiga tsakaninsu da tsakanin Madina, don haka suna ganin cewa kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kawo musu hari ba. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan sai kuwa ya umarni a kai musu hari. Bayan goyon bayan da su Banu Lahayan kuma suka ba wa Ahzab wato taron rundunar mushrikan nan da suka zo aka yakin gwalalo da su, Banu Lahayan sun ba su goyon baya sosai. To don haka bayan wannan yakin ya kare kafirai ba su cimma buri ba, shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga cewa ai lokaci yayi wanda waɗannan Banu Lahayan din nan za su girbi abin da suka shuka. Lokaci yayi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je domin ɗaukar fansar sahabbansa da aka kashe su a Raji'u. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita zuwa gare su a cikin watan Rabi'ul Awwal ko kuma Juma'adul Ula shekara ta 6 bayan hijira. Ya tafi tare da sahabbansa mutum 200 kuma ya bar Abdullahi ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala anhu a matsayin shine halifansa a garin Madina. Amma saboda taron mushrikai da ke cikin garin Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili ya bayyana kamar wajejin Sham zai yi. Da haka sai sauri bayan an fita aka nufi wani waje daga cikin kabilar Garran. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da tafiya har sai da ya zo wajen wasu kabilu daga cikin Banu Garran. Wato wani kwari ne kusa da Usfan. A lokacin nan ne wajen da aka kashe masa sahabban sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajen ya yi musu addu'a ya roƙa musu rahmar Ubangiji. To a wajen yana tsaye yana addu'a har sai da su Banu Lahayan suka samu labarin fitowar shi. Suna jin labarin cewa ai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya fito domin ɗaukar fansar sahabban shi da suka kashe. Shikenan sai suka gudu suka hau kan duwatsu. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je garinsu bai tarar da kowa ba, ya zauna tsawon kwana biyu a cikin garinsu. Daga nan ya riƙa tura jama'a daga cikin sahabban sa wayannan su yi can wayannan su yi can, ba dai samu damar an kama wasu daga cikinsu ba, sun gudu. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da tafiya sai da ya je Usfan. Daga nan sai ya tura mutum goma akan dawakai zuwa Qura'il Gamim. Dalilin tura su wannan wajen shi ne saboda Quraishawa su samu labari, wanda domin can Qura'ul Gamim ɗin wato bai da nisa da garin Makka. To daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya zuwa garin Madina. A lokacin nan tsawon kwana 14 baya nan. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi bayan wannan da tura sarayoyi kala kala, wato abin da ake nufi da saraya shine duk yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je da kanshi bai tura sahabban sa radhiyallahu anhu daga cikin waɗannan saraya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura na daya akwai sariyar Ukashah bin Mihsan babban jarumin nan ya tura su zuwa wani waje da ake kiran shi Gumar a cikin Rabiul Awwal ko kuma Rabiul Akhir shekara ta 6 bayan hijira sai na Ukashah radhiyallahu anhu ya fita tare da mutum 40 daga cikin gwarazon sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Gumar Gumar dinnan sunan wani ruwa ne na Banu Asad suma da suka ji labarin fitowar sahabbai sai suka gudu tsoro ya riga ya cika zukatansu a lokacin jama'ar musulmi suka sami raƙuman su suka zama ganima raƙuma 200 suka kado su zuwa garin Madina sariya ta biyu rijin sariyar Muhammad dan Maslama radiyallahu anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam tura shi zuwa wani waje da ake kira shi Zulqissa a cikin watan Rabiul Awwal ko kuma Rabiul Akhir shekara ta 6 bayan hijira Sayyidina Muhammad dan Maslama ya fita ne tare da mutum 10 daga cikin jarumai zuwa wannan Zulqissa din gidajen Banu Sa'alaba dan haka wayannan mutane da suka ji labarin fitowar sabai dama su 100 ne su mutanen dan suka samu waje suka buya sai da dare yayi sahabban su kuma su 10 ne sun samu waje sun kwanta suna bacci sai wayannan mushrikai su 100 suka kewaye su suka shahadantar da su in banda shi Ibnu Maslama Muhammad dan Maslama shi kadai ne ya tsira tare da raunuka ya samu ya dawo garin Madina daga nan sai sariyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura karshen jagorancin sayyidina Abu Ubaida Ibnu al-Jarrah radiyallahu anhu zuwa Zulqissa din dai a cikin Rabiul Akhir shekara ta 6 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ne domin ya je ya bi bayan ko kuma ya dau farsar kashe abokan tafiyar Muhammad dan Maslama to ya fita tare da mutum 40 zuwa gare su dan suka yi ta tafiya cikin dare sai da biya cikin dare suka je ko suka same su daidai dab da hudowar asuba suka kai musu hari daga suka gagare su suka kasa gudu a lokacin nan wasu an karkashe wasu amma wasu sun gudu amma dai sun samu sun kamo wani mutum daya wanda daga baya shi kuma ya musulunta amma sun samu ganima mai yawa raƙuma da tumaki haka da awaki sai sariya ta hudu wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura karkashin jagorancin bararren bawansa mai suna Zaid bin Harisa radiyallahu anhu wanda ya tura shi zuwa wani waje da ake kira shi Jamum a cikin Rabiul Akhir shekara ta 6 bayan hijira Jamum dinnan sunan wani ruwa ne na Banu Sulaim a daidai wajen nan da ake kira shi Marru Zahran wani waje ne tsakanin Makka da Madina Sayyidina Zaid ya fita zuwa gare su shi ma dai kafin ya je gaba ɗaya sun tarwatse sun gudu sai wata mata aka kamo daga cikin Banu Muzaina ana kiranta Halima sunanta kenan Halima da aka ji ta nuna musu a unguwannin Banu Sulaim din suka je wajen suka samu ganima mai yawa raƙuma da awaki da sauransu sannan kuma suka kamo bayi shikenan yayin da suka juyo zuwa hanyar dawowa bayan sun iso wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan matar ta Banu Muzaina din mai suna Halima sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyare ta da ita da mijinta wato ya yantar da su kenan sariya ta biyar ita ce sariyar Zaid bin Harisa har ila yau dai zuwa wani waje da ake kiran shi Ais a cikin Jumadal Ula shekara ta 6 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya jagoranci mutum 70 mutum 170 mahaya da wakai a wannan tafiyar ne da suka yi aka samu damar tare dukiyoyin Qurayshawa wanda a lokacin nan shugabansu shine Abu al-As ibn al-Rabi sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu al-As sai ya samu dama ya tsere da gudu ya iso garin Madina ya samu matarsa sai da Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ta kasance dama matar shi ne daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta yi hijira ta baro shi mijin tunda bai musulunta ba ta yi hijira ta dawo garin Madina tana nan tsawon shekara uku a nan a garin Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yana can a garin Makka yana cin kafircin sa. To lokacin da aka tare shi, a lokacin nan Quraishawa sun bashi sautin dukiyoyin su, ya je yayi musu fatauci, ya dawo kuma sai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu suka tare shi. A lokacin nan bayan an kamo dukiyar tashi gaba daya, shi kuma sai ya gudu ya shiga ya samu ya san yadda yayi dai ya nemi mafaka a wajen ita wannan saida Zainab bintul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yana ita cewa ta nema mar alfarma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa a mayar mishi da dukiyar shi domin amana ce aka bashi a hannunsa. Ta nema mishi wannan alfarmar a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shawarci sahabbansa, shin yaya suke gani? Suna ganin a mayar mishi da dukiyar shi ba wai tilas za a yi musu ba, yadda suka faɗa hakan za a yi. Su kuma ganin cewa abin ya shafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun da sirkin shi ne, shi gani suka dawo da dukiyar shi baki ɗaya, ƙarama da babba, komai da komai. Abul As ibn Rabi ya dawo garin Makka ya mayar wa dukkanin Qurayshawa wato amanonin su suka bashi. Daga nan kuwa sai ya musulunta, ya yi hijira, ya dawo garin Madina. Da ya dawo garin Madina, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa da matarsa Zainab bintul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa wancan auren na farko, bayan shekara uku da wani abu ba sa tare. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, kuma yadda ya zo a hailayo a cikin Sunan Abi Dawud tare da sharhinsa Aunul Ma'bud, babin da ke magana akan dawowar mace ga mijinta bisa auren farko. Shine abin da ya fi tabbata, duk da cewa su malaman sun ce sake daura wani auren aka yi, amma dai gaskiya wancan na farkon shine abin da ya fi tabbata. Sariya ta shida ita ce sariyar Sayyidina Zaid bin Harisa hailayo dai, saboda jarumtakarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan tura shi sariyoyi. A cikin watan Jumada al-Akhira shekara ta shida bayan hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi, ya jagoranci mutum 15 suka kai hari ga Banu Sa'alaba. Banu Sa'alaba da suka ji labarin su sai suka fita suka gudu suka bar gidajensu. Sun tsoraci cewa ko babbar runduna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho musu da ita, ko ya aiko musu, na haka suka gudu. A lokacin nan Sayyidina Zaid radiyallahu anhu ya samu damar ganima mai yawa, ya sami raƙuman su guda 20, kuma tsawon tafiyar da yi a lokacin nan kwana 4 baya gari. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sake tura shi wannan Sayyidina Zaid bin Harisa radiyallahu anhu zuwa wani waje da ake kiran shi Wadin Qura a cikin watan Rajab shekara ta 6 din dai. Sayyidina Zaid radiyallahu anhu ya fita tare da mutum 12 zuwa Wadin Qura domin neman labarin manyan abokan gaba, wato Qurayshawan Makka. A lokacin nan sai mazauna Wadin Qura din suka kai musu hari ba tare da sanin su ba, suka kashe sahabbai mutum 9, sai mutum uku ne suka tsira a cikin su har da shi Sayyidina Zaid radiyallahu anhu. Kamar yadda zuwa cikin Rahmatul lil Alamin juz'i na 2 shafi na 226, haka nan Zadul Ma'ad juz'i na 2 shafi na 120 zuwa na 122, da kuma littafin da ake kiran shi Tarqiqu Fuhumi Ahli al-Asr shafi na 28 zuwa na 29. Daga nan sai wata sariyar dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura, ita kuma a cikin watan Rajab ne shekara ta 8 bayan hijira. Yawancin littafan sira haka suke faɗa cewa a shekara ta 8 ne, sai dai siyakin maganar yana nuna cewa abin ya faru ne kafin sulhun Hudaybiya. Sayyidina Jabir radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu a cikin mutum 300 mahaya dawakai. Shugabanmu a wannan tafiyar shine Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah. A lokacin nan mun je ne muna jiran wucewar wani ayar Qurayshawa, don haka a lokacin nan yunwa mai yawa ta kama mu har sai da muka kasance muna cin ganyen bishiya saboda tsananin yunwa. kisa wannan tafiyar ake kiran wannan yakin jeshul khabti wato yakin da aka ci ganyen bishiya wannan mutum daga cikin mu ya yanka raquma guda uku aka cinye nama daga baya aka sake yanka guda uku aka cinye aka sake yanka guda uku dai har ila yau tara kenan su ma dai aka cinye daga nan sai janna Abu Ubaida radiyallahu anhu ya hana shi kada ya sake yanka wani raquma kada ya sake wato soke wani raquma to muna nan da yake wajen ba mu da nisa da bakin kogi inji sai na Anas bin Malik inji shikenan kawai sai muka ga wata katuwar dabba teku ya jeho mana ita zuwa waje irin katon kifin nan ne rindide ana kiran shi ambar shikenan wannan kifin muke yanka muna ci muna yankan wannan kifin muna ci kaga su 300 ne fa yace haka muka yi tsawon kwana 15 wannan kifin muke ci kibi ne kwana daya kwana 15 eh kuma hayi layo da man wannan kifin muke yin girki da abin da zamu yi na mai to na man shi muke yi har sai da ya zamto wato mun jikin mu ya ciccanza mun yi kiba inji sayyidina Anas dan Malik Abu Ubaida radiyallahu anhu ya riki wani wato wani kashi daga cikin kashin shiwon hakarkarin shi wannan dabbar wato wannan kifin sai ya duba wani mutum mafi tsawo daga cikin rundunar sannan ya duba wani raƙumi mafi tsawo sai ya ce wannan mutumin ya hau wannan raƙumin mai tsawon mutumin nan ya hau raƙumin nan mai tsawo da aka kifa wannan kashin hakarkarin mutumin ya zo ya wuce ta karkashin kashin hakarkarin kaga fa kashin hakarkarin dabbar kasu kaga ba karama ba ce yace bayan mun ci din mun koshi tsawon kwana 15 to sai kuma muka yi guzuri kowa ya cika jakarsa dam da naman wannan kifin yayin da muka iso garin Madina sai muka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ambata mishi ga abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum ai abinci ne ko kuma arziki ne Allah ya fito muku da shi daga cikin ruwa fa hal ma'akum min lahmihi shay'un tudimuna yace shin akwai sauran naman shi ne a wajen ku ciyar da mu ma sai na Anas radiyallahu anhu yace sai muka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu daga cikin naman wannan kifin shi ma wannan Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihu nasu juz'i na 2 shafi na 625 zuwa na 626 haka nan Imam Muslim ya kawo shi a cikin nasu sahihu din jizu yin nabi shafi na 145 zuwa na 146 to waɗannan su ne labarin sariyoyi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika turawa to bayan wannan insha Allah a karatu na gaba shi kuma za mu ji wani babban yaƙi shi ma da aka yi shi ne gazwatu banil mustalaq ko kuma gazwatul murasi wanda shi ma akwai abubuwa da suka faru musamman na sharurruka irin na munafukai da abin da ya faru wanda ya zama dalilin saukan suratul nur insha Allah a karatu na gaba za mu ji wannan da fatan Allah ya sa abin da muka ji din nan ya ƙara mana so da ƙauna da girmamawa da biyayya ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa sun yi kokari a wannan lokacin wato zamani ne wanda a sannan duk inda wani kafiri yake to babban burinsa bai wuce kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma waɗannan sahabbai suka ce sun ji sun gani su kuma babu wani yaƙa da za a ɗaga na kafirci a nuna musulunci da musulmai da shi face sai sun sare shi ma'ana babu wani mutum ko wata al'umma ko kuma wasu ƙabilu da za su nuna raini ko gane gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam face sai sahabbannin sun gama da su komai yawansu kuma komai ƙarfinsu mu dubi dai abin da ya faru ga yahudawan banu ƙuraiza yahudawan banu ƙainuƙa'a yahudawan khaibara ga wannan ka'abu ɗan ashrafu ga kuɗi ga dukiya ga farin jini ga sanayyar jama'a kuma a hakan sahabbai radiyallahu anhum suka lallaka suka kashe shi saboda me saboda kiyayyar da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukar nauyin mawaka su yi waka su zagi musulunci su sakin baki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam su sakin baki ga alqur'ani sannan yana daukar nauyin makasa je su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wayannan sahabbai sai su gama da shi sannan ga wannan Abu Rafi'in wanda shi ma dai irin aikin sa kenan shi ma sahabbai zuwa Allah ya rinsa su gama da shi insha Allah babu wani wanda zaka ji yana kushi lamarin sahabban nan sai wanda ko dai mutum bai san tarihi ba ko kuma dai mutum rashin lafiyar imani ya riga ya shiga cikin zuciyar shi amma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda babu wanda ya isa yayi kamar ya tasu idan mutum ya kushe su ko ya faɗi wata magana a kansu to sai ka tambaye shi shin shi wacce gudunmuwar ya bawa addinin musulunci daga ran da aka haife shi zuwa yanzu wacce gudunmuwar ya bawa addinin musulunci za ka ji babu sai ka tambaye shi to babansa fa wacce gudunmuwar ya bawa addinin musulunci za ka ji babu in ma ya ba sun ba da gudunmuwar a wannan zamanin da muke ciki in ka kai dangwata kuɗi ka ba da shi gaba ɗaya dan ɗaukaka addini kai ta gina masallati kai ta gina makarantu har sai kuɗin ya ƙare wallahi ba zai kai abin da bai fi kimar dubu ɗaya wacce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba kai ladanka ba zai kai kwano guda na hatsi ko rabin kwano na hatsi wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi sadaka ba darajar ba ɗaya bane imanin ba ɗaya bane mutuncin abun Allah ba ɗaya bane alfarmar abun Allah ba ɗaya bace to ya za a yi mutanen da Allah da kansa ya ce musu radiyallahu anhum waradu an yace ya yarda da su to kuma kai waye da a yanzu dan baka yarda da su ba kai wane ne wanda rashin yardarka za ta cutar da su sai da sun riski abin da suka riga suka riska kai kuma yanzu kai ne wanda kake cikin hadari tunda kai baka san ma da me za a cika maka ba baka san wace me karshen ka ba shin ma a musuluncin zaka mutu tukunna da imani zaka mutu baka da tabbacin sallah da azumi da duk ibadun da kake ma Allah ya karba su kuma waɗannan sun suna tafiya a doron ƙasa Allah ya ce ya yarda da su Allah ya ce ya yarda da su wanda yardar Allah nan daɗin ta yafi ma aljanna gashi nan Allah yana cewa wa ridwanu minallahi akbar yardar Allah daɗin ta yafi na aljanna a da su ƴan aljanna ba sa jin cikakken ni'imar aljanna sai ran da Allah ya ce musu ya yarda da su ba zai fushi da su ba har abada to daga sannan ne suka tabbata la khawfun alaihim wa lahum yahzanun to wa'annan sabon sun suna nan duniya Allah ya ce ya yarda da su to kuma kai wane ne wanda rashin yardarka da su za ta cuce su don haka lalle ne ƴan uwa wato mu gyara imaninmu mu rika kallon mutuncin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam san ahlul baiti ba zai hana ka san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul baitin da sahabban duk abu ɗaya ne ba yadda za ka karaba wani da wani a cikinsu tare suke gaba ɗaya in ka ce kai ahlul baitin kake so kuma ba ka san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to ƙarya kake yi ba san nasu kake ba in ka ce kishin sahabbai kake yi na kake kin ahlul baiti nan ma ƙarya kake yi ba san sahabban kake yi ba su sahabban duk inda suke girmama ahlul baitin suke yi su ma ahlul baitin duk inda suke girmama sahabban suke yi girmama juna suke yi ko kuma in ce wata rana sai na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya hango Zaid bin Sabit wannan babban malamin nan daga cikin sahabbai wato Abdullahi dan Abbas ya hango shi sai zo ya rike mishi dokin sa ya sauka sai shi Zaid bin Sabit ya ce masa yaya za ka yi irin wannan girmamawan alhali kana ahlul bait dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi irin wannan girmamawan ai ban kai ba sai ce ai haka annabin ya umarce mu rika yi wa malamanmu kai malami ne dole